Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama muta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a, shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau 10 ga watan Maris na shekarar 2023, filin namu na fasahar dinke-dinke ne. Shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da madinkiya da ke sana'ar dinka kayan kawa. Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Jama'a, za mu fara shirin ne da kai ziyara birnin Kumasi a Ghana, inda wakiliyar sashen Hausa Hauwa Abdulkarim Young Pioneer ta gayyato mana bakwar da za ta gabatar da ita.
Assalamu alaikum masu sauraron mu, kamar da kuka sani ni Hauwa Abdulkarim Young Pioneer ne wanda yau zan tattauna da Hajiya Zaliha Kasim, shugaban Zaki and Clothing. Ban sani ba ko akwai bambancin wanda ake kira madinki da fashion designer. Duka dai za ta mana bayani. Zan so ba kuwatawa da kanta ta gabatar min da kanta. Assalamu alaikum Hajiya.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Hajiya Zaliha Kasim. Ni ne founder Zaki da kuma creative director basically make sketches na yi designs in da nike so in sa kan client. She is an isn't direct workers in whichever tailor it is kama okay design kaza haka nike so mu yi shi wani bi kuma yi patterns so viral so adanka role on creative director.
And then na fahimci malama Zakiya, a da dinki dai ana dai yin shi dai ne kawai a sa tela dinka ba a zama a tsara, amma yanzu kun kawo wani sabon tsari wanda ku da kanku kafin a shiga ɗakin dinki a dinka sai an dauko biro pen da paper an zamna an rubuta yanda ake so a yi dinkin, ko ba haka ba? An rubuta yanda ake so a yi dinkin sannan a kai ma wanda zai yanka, ko ba haka ba? Idan ya yanka sannan a kai ma wanda zai dinka.
Haka nan ne da to kin describing shi. So tailors kuma sai mu ce suke dinki kuma, so dai ba haka ce tailor cikin English. Basic most of the time na su suke aikin maza, so dai ba shi ga wurin suits, wurin coats, kayan maza dai, so dai ba tailors ke yi. Now an sa ana confused tailor da seamstress ko seamster ko fashion designer. Now seamstress da seamster so basically kamar yanda aka fadi da zo aka yanka she adinka, so seamstress na ko seamster na da machine dai dunka ko za ta dunka ba ta yanka, so dai shaka seamstress na is seams. So seams na ne zanu abiu, you know, left and right na da ka gama ka dinka na abu biu na ka gama na seams kenan, she sai ya ce seamstress ko seamster, namiji ne seamster. Okay, now tailor kuma na it's almost close to fashion designer, amma ba fashion designer bane. Abin da yasa tailor shi yan kawo ni design, okay, ina so wani ba kan ga dinka mini tailor kenan, ya dinka ko ya alteration ko ya fits regard to your kiran kiran jikin mutum. Now fashion designer na ita ko shi na create, suna kirkiro wani sabon style ko wani lokaci, kaman wani yayi ya zo ko wani sa wani bubu an sa igiya cikin ana ja fashion designer ke create wannan the fashion designer basically na wata da ko wani na kirkiro style ko wani lokaci
wato fashion designers su ne wa'anda suke kirkiro style
abu guda ba fashion ne kowa duniyan gado ka is fashionable don har dai kana so ka yi ado ka yi kyau you are fashionable don baka tashi ka sa just anything kafta dole ka sa riga dai mai kyau kana so shi wani star kuma she zamana mu musulmai an tun gwada mu muna especially matan ado ne ya kamata mu yi aha amma kuma she zamana kuma ga batun fashion ga ga style ga gender dai kike son ki adonki yanzu ya zaki ki same shi fashionable na zamani yanzu kuma ki fulfill obligations dai kamata musulma ki ado na that's where ni nike coming don ni line na modest way na modest way na actually ni na gani kaman ma yana da wiya yafi other lines in don me kana son ka dress mace adinince kuma tayi fashionable tayi elegant and class without back a body wani uri ko baka show skin ko wani abu ba so now in a bari yayi challenging like to get that
yanzu muna wani duniyan da celebrities jarumai duniya ana shiri sai kiga wata babban jaruma a kasan waje ta yi shiri kuma ni da nake dan gane baka ni ma ina son wannan dinkin kuma ina son a rufe jikina kuma ina son in rufe mayafi ki sai da zaki ki yi mini wannan dinkin shi kike nufi
abin da nake nufi kenan so ke samu style na kike so nan amma kin ga kaman so dai wai ga kaman ka ce mace ta yi kyau non muslims nan kenan sai ga kaman maybe ta mamanta ya fito an bare riga har kan kataranta sha'awan da ake gani kenan amma sai ga kuma mata musulma mu yi adon ba bare ko ina ba gwada ko imi ba ki mai afiki kuma ki fito ki yi kyau wani bi ma su da kansu ma su zo suna admire yana ba su sha'awa ma aha
so bari mu zo bangaren kalubale yau sunan ki ya shahara a Ghana kafin ki kai wannan matsayi wani kalubale kika fuskanta
to wannan dai shance business is day wa day aiki ko ya da ka fara shi kana da waɗannan challenges din nan and most of the time in so dai shi ka kaman na farko so dai shi ka batun kudi ka establish kana need kudi yasa so dai shi ka kaman ni na soron ya shiga amma yanda na abin gudana na realize ne kai dai fara koda da guda ka dai ne ki fara mazata ke ya kaman na kaman dinki akan ga ke ki fara cikin gidanki cikin dakinki just like na fara she apartment na other room na sa machine wurin nan na fara na carry fashion school obviously challenges in nan ka samu clients ka bar a gane kaman kai ma kina kokari ko ki ma ga sabon abin da ki ma kike kawowa duka yana da wiya duka kana need mutane na da su you know kind of farmer kwa luckily for me is na samu na da chicken circle na daja book a boyi and all that soon patronize soon che okay don coming kaza ya fara kadan kadan kenan don komai zaka fara da wiyan shi duka mutane nake jikinka in suka kama maka shikenan shi sa kowa lokacin na batun circle of friends in ba suna pushing ka su taimake ka kai wani ko kuna push juna ba baka samu kwazon cewa kaman na iya inji so basically na mutane na kake wasa da su kake rayuwa da su kake gwagwa ta kuma su ma no kuma da su pushing ka su baka karfin gwiwa isa su nan da su fara patronize kadan kadan aha eso kuma samu batun kudi kuma ka roke guda ka yi kaza ba yi easy kuma mu ba mutane da mun je mu karbi loan bane don interest haramu ne shi yasa kadan ka ina da wuya amma ka samu wanda dai taimake ka ko da wani abu kadan ka fara kadan kadan kana biya kana jujuyawa ya isa so dewa ka batun kudi ne challenges din da kuma samu clients that is customers ka ya ka figure out hanyar da ka bi kadan kadan ka yi kuma sai ka gan Allah ya kawo saukin shi
ina son sinke da kanki wani challenge guda ne ba ke ki taba mantawa cikin aikin da kake ganin ka kai wannan dai shi ya bar na siya kan kafa na kai haka
okay so for me personally ni mata aure kuma ba Ghana nake ba US nake da zama family na na wurin kuma start business kuma na daga US ba sauki bane sai sa ya kwata in zo gida in zo so ke ga kaman balancing you know family da kuma business ba karam ya ga ka samu miji nake da hankuri kuma yake da fahimta ke da gani wannan shi fa dai sai akwai ka samu challenges issues here and there yake koma ya kin dade and all those things and now from both family side in our side you know ba ya mata kuma ka samu hankuri ne da ke deal da kowa don kisa bin ne ka sa kuma gaba Kingani, she said, "When that challenge them for me personally, when and I'm still facing it, but Alhamdulillah. So far as Mijinaga Kiki Arako partner ki na understand at least, be that easy. But kadang, you know, can find the middle ground, and I'm still finding the middle ground of balancing family na the kuma aiki na.
So yanzu misali kisa mutanen mu na Nigeria, Niger, Mali." Da sauran kasashe da gane da sai a ce dinki da ana iya dan fito da shi amma su ba su fita kamar yanda mu muke machine na da machine shi a daki ne yake yi so ya zai yi shi ba ya iya yi wani abu shi ma a san shi kamar yanda kika yi kika yin nan
social media ashe kin fita ba na ce kamar a lot of amma gane ma zaki social media ne ban fita na je na ga wani ce ina dinki suna na zaki ba Yau, technology ya bar abu da yawa ya yi sauki kuma unfortunately nan kuma majority of mata kuma na ke waɗannan kasashen nan suna in a shell da yawan su kuma su san yadda ma za su use social media ba so the challenge then will be kamar su find a way that that's just to maneuver don phone yanzu smartphone kowa na rike da smartphone me wiya ne ka yi ta wasa da shi don yanda daga don ni I wasn't social media being a pretty banda knowledge in she hakanga but you know fitri what side she be been chicken tataba mistakes in yazozo kin doing ka wana bin as ji yanka photo dibia kai koda ba ki samu like ko guda ba angani because sometimes the muna sa mai da hankalin mu kan like nan da share nan so there how many times kike scroll kan Facebook line nki ba ki like ko ba amma kin gani so eventually gradually kadan sun gani sun notice kama na ga wani abu kazo bari in koma she sai kuma ta handle na kuma daki use zama wani abin da zai easy mutun ya tuna tunan na daki use ma branding king ko ya na daki kira abin ga kanki ma abin da kike yi kika sa mai suna hashtag ki hashtag ko me from fashion modest wear hijab scarf long dress new york fashion week anything hashtag it you'll be surprised how much will come back later and you can find a back again in significance back again in daraja I might just keep on it's a wonder zan yan fadi kenan
tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar
to yanzu alal misali yariya ne take karatu take zuwa makaranta kuma tana sha'awar dinki me zaki ga mata
na ga ya mata na ji 9 degree na cikin finance financial accounting I'm a financial accountant by degree amma ban yi aiki da shi ba because passion na cikin fashion and growing up wannan abinga na in kika shiga dinki tankan ki zo kan ce kenan kin fail school sai sa kike dinki amma na mantuwa kaman ga su Versace ga su Chanel ga su Balenciaga. Gasu nende, and they are making money. Now, mother's wear industry nga nda nike chiken. It's a $250 billion industry a year. Kuma guess? Suwa ke sese chiki modest wear industry nga. Mata musulume. Chia ki shiga Dubai. Ki samu abaya $1,000. Chesa imba muno da muji aiken. Wanang arziki ya zo gidaba. Mwenye aiken banza. Tune de muno muke zubawa. Zenari ya no muke zubawa musiki ngani. Chesa in fashion ke kanzu chienta. Walai teche. Because ni ba Nigerian apprenticeship number ni. I went to a fashion school. Chesa akwai Radford. Akwai Bluecrest daki degree program in fashion. So what are you talking about?
Misali kamar da yake dinkin nan sai yaronki tana tashi she ta iya dinkin wani kina ganin zaki iya ki directing ta ko ki juya rayuwanta zuwa wannan dinkin
inda abin da take so kenan. Because when Naje back to the says first born owner, like now far ago go down to Ghana, but she's in medical school, okay, and she's so passionate about it. So on the current, she wants to pursue it or do something with it. What now? Funny line, I'm the back on me, but ni bam trying in Julia akali yaro kan abinda yake so mudin ba abinda zai ka damuwa mata ko mishi gobe ba. Don sana ne kwa babin da yafi sana hannu corona yezo offices they were soon shut down, businesses they were soon shut down ko ba ka kai ba.
So yanzu mu zo kan batun yanda wasu manyan telolin idan an kawo yaro an sa hannun su ya tunda kin zo yanzu ke zaki dinga shara ke zaki dinga rafi akwai apprentice akwai kaza haka dinkin yake haka fashion ma yake ko dai ya na masala yake
to wannan nan. What are you about fashion designer? So come in and a fire for Kona now explain positions on Kowa. Soon, seamstress is in a suka kuya young kakadang. Suki has had a riga to drink her. By fashion designers, when Kuma so they were rushy. Kesa, Ia, Sukaya, Ronsu. Uriaka na don baya ma biya school fees me leyare ta continue ta kila are ma na so ta continue school ba din ki take so ta iba amma don ba ko mi gida sha ja ga wata me ke cikin unguwa gwada mata dinki ita kuma na ta zo nan she tana exploiting ta ta mai da tayar aiki me shara me zuwa rafi me zuwa wani bi mata suje gidan ta ta mata girki be kamata ba sam because ana duba kaman lefi shine ki kaje kai sata ko kaje kai no wan ga babban lefi ne don me shi ya zo koya a burinki ba ki gwada mata ba ki kuma ci amananta yaro ya yi zona wanci ana abu sha biyun dare yariya ba ta kai gida ba wai don ana wurin dinki bai dace ba sam kuma ya zama wani abin da ke ina cimi ne rai. She yasa as a fashion designer, as a brand, yanzu haka ina work kan module in the those waje waɗannan yaran nan SS ma batakila ba su ce ba suna nan suna so su je su koya amma don wahalar da ke ciki wurin shi kaga an shiga cikin aikin makeup now ban da problem da aikin makeup amma nawa da ki samu ciki don dai wai ka shiga zangonnen mu suna nan da yawa yaushe za a zo a ganki ko suna kaga sun koya suna kamar ni makeup artist ne haka da koya ba shi gwana ne amma one in 20 or one in 100 so dai wa cikin zango sheza dinki wani abu ne na ko ba ki fita ba kina cikin gida kin dunka baya kin sayar kin ci abinci in kin zo kin aure ne da mijinki bai son ki aiki you don't ban understand wannan abin ga but ko then they ke control gida shi ko da yanda yake shanin gida shi wannan ba ruwa na amma yau sha ce kin koya dinki ko da kin dinki kina da mutane ke dinki so su shigo gida su karbi
so yanda wani dinki a ce yariya ta kai shekara 5 3 4 ko kuma mana fara da 3 4 5 akai yade shekara nawa mutun ya kamata yi a ce ya iya dinki kamar yanda kika yi wannan dinkin aje shekara nawa
fashion school na naje wata 6 because it's intense kinga ni deki banab me wiya banu ki gama bu ki dibia kan machine ki taka e wuce ba me wiya nke number creativity wannan ba teach she sa wannan zai doke ki sometime ki develop styling ki da yan da kike produce kayan ki da dai sa mutane su ce oh this one is unique nan nike so yin dinki na kingani amma dinki nan da kanshi kika koya yana da ki cire wiya ki cire hannu the body half length ya kare
yanzu style na da aka fara yanzu wannan muke ce ma style breakdown yana da ake zo ke okay ina so in yi puff sleeve okay ina so in yi flare ina so in yi tapered ina so in yi kaza wannan dey take a time she sa em yarin ta zo first 3 months let's say my first 6 months kin gwada mata basics of dinky ta kare mata zo ma kina ta tanyanki amma ta zo kina waste time on ta cikin wani zuwa yawon zuwa sese ko ta je wanki ta je tana miki girki like kina cin amanan ta kin gane na na kare fashion school shan na magana da CEO school na ce kama I remember na na zo ko dinkin allura ma bai ba wai karin fadi wannan because dinkin don kan shi taka machine na is the easiest part of the job aha creativity na in the like kawo style ki create one up king only style ya zake ki juya shi ki mai shi unique ma wani that's where the challenge is amma ba din kin dan kan shi ba
naga kina magana kina cewa kina son ki kawo sakiya cikin wannan yanayin king kamar da yake magana makeup yanzu kowanne mace duka tana iya kokan da ta koyi makeup saboda kanta amma dinki ba haka ba ya da kiki kawo wannan
so yanzu aka ga an laye da shekaran ga ina da board so basically decisions ba nan So them put it before them come on. So Zaki start training by young one and a suki so see degree now was like what an a case okay so suko ya denki and my basso so so j rim you know matter mumanya matter chicken on guanake denki now because they don't want to go through one non-stress so now so our system in place and that's just suko ya at their pace because king are intensive cause by kowake the hikiman karma waba she sound and a dead okay so in shakerane asanu a kwanchankali su iya sui amaba she su in shaker kara uku fudu da suke number shi za na son in outdoor wannan module na the damn training su within a year in Allah ya da sun gama da dasu su fara aiki ana biyan su
yanzu wani shawara zaki ba wa iyayen mu mata ko yayannin mu da suke dinki bakin hanyar na kin gan me shin ta yi dinki sai ga ni ina harkan dinki shekara 25 shekara 35 amma wannan shago shi take ciki har yanzu ba ta iya ta kai a ce ma misali tana da shago bi ko kuma wani abu wani saki a dai babu
na'am so irin wannan nan in ka koya wani guda in kana ga kaman ya isa kenan wannan dai sa baka cin gaba baka shiga cikin like inda aka kai ingani now in misali ta koya dinki ta bude shagonta amma tana kokarin neman kari kan abin ga ya ka yi shi bari neman koya in kara makaina gradually kin fara grow kenan kin fara shiga cikin top tier nan amma in you are okay with okay we bokwanga akwai aure kaza na you know yayan kaza ne gan didin kai yayi gan basu in samu kanana na and you are okay you are stuck there yo ina nan zaki na sa ko wasu nake shakkan zuwa nan because soon samani yana da sada she sa you know oh na muna need both you know chicken wannan and then groups like people who are corner kuma misali I'm a fashion house amma kuma akwai fashion house ne kwani ke look up to akwai su Christy Brown su pieces kingani yanzu ni ma na fara I'm also looking forward to hitting it global to get to to the level of muche abinga Hannah Hariri yo nananga but I know of her kingani so you always have to aspire to be better than what you are. Am I kike comfortable in the kike? Kike yi kuma ki zuwa gaba. Aha. She sa mu ko cikin komai dai mu nemi kariya, muna ta kara makam. Aha. Na kuma ce kamar don Allah su yi hankuri. Urin training mutane da su yi shi saboda Allah kuma me shin ya biya ni. In kana neman yar aiki ka doki ka biya me shin because yau ka mu manta mu musulmai ne. Akwai haki mutane kuma hakin mutum. In ba me shi
yafe ba gobe kiyama ka biya yasa ni abu guda nake guide na kenan bon so in shiga haki wani na shi haki ko na hope me shi yafa di minin roke ka gafara aha balle wurin da me shi ya biya ka wada min sana'a she kana jan me shi ba ka gwada mai so dai akwai sha ce wai akwai secret in aikin ba so a gwada an za yanka sha boye like duka in ba gwada maka ba ka kan da ka kan na wani ya gwada maka yasa you also have to you know push forward da maka buka ba yasa mu kuma mu especially musulmai nake muke designing ke unguwanni mu zangwanni cikin Ghana ma as a whole mu find ways na da mu upgrade kanmu yes also opportunities yazo mu ma mu samu because ba ya zo a ce kama ministers mata musulmai ko MPs ko abin da suna zo a wurin anna ake musu dinki akan ki musulma ki ma kina dinki gani because we've been led back duba zango industrialization in Ghana ma it started with the zango settlers yeah from dinki business you name it zango yeah, call me zango was ko bude wannan ido cikin Ghana ga amma yanzu me kake gani we have been put at the back burner mu no ko muka sai makamu ce sa so da yawa ina cewa kaman kodai ne wani bi ma kana ganin gaskiya baka ka fadin wani abin da wani zai baka amma it's about time we took the horse by the reins so kaman da na fadi mata musulmai mun fi show ya fi yaro don isa yanzu abinga designers da yawa they are disguising modest work kai kiga ka fashion shows da suke yanzu kin gan dogon riga ni bubu and everything modest wear na suke shiga cikin because you realize kama ana sai kuma su wa ke sai mata musulmai don muna so ado in ga duba cikin shekara da ya wuce na from January to December tambe matan zango aure na wasu ka te yayi na wasu ka sai dinki na wasu ka yi kaya na wasu abaya in Dubai ga taking ga guda na wasu ka sai that's the average people na market now imagine masu kudin na so it's an industry ne kamata mu explore she said need o I will employ in the fashion na kai idonki I suggest don Allah get into amma koyashi go to reputable places don ki samu ilimi shi so sai ba na kwanche number I'm not disrespecting them amma ikina so I taking seriously ya kamata ki biya ki koya wanda ya kamata
so idan kana so ka shahara cikin aikin dinki yana cikin ranki ya kamata ki nemi inda kullun ci gaban aikin yake kina choose kanki ina jin anan muka kawo karshen tattaunawar mu da Hajiya Zuleika Kasim shugaban Zaki Fashion Zaki
yeah. Zaki and Clothes
okay Zaki and Clothes
yeah.
Masha Allah ina jin a ganin gade ta shahara sosai kuma ta na taimakawa al'ummar zango da matasa nagode kwarai da gaske
sauraron mu abin da ya sawwaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan makon a madadin waɗanda kwadumuriyoyinsu da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin shirin da Julie Lazarus Christian da ta hada shirin baki ɗayansa ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya
share.